Sallama ne kinki ki amsa ne kira kuma kinki ki juya ba ki ke furta kalamin sudur ku so ne ina tuwa ni zuciya ta ta kyasa na yo saban kabu ir budurwa ta ta satar ko na yi kabu saban aure shi ke sanya masoya jin dadi soya ta sha jan ya sauka garin dadi usri na amshi kamshi na tashi sashin raina gashi zamuce haushi yarin yakin yi yabin ki ne zan yi akan ki zan fara yi zan tuka masa sanyi
Sallama kai na amsa na fahimta kai kauna ba ke ke furta kalamin so zan canka abin duba